tamfa kin sanya gazal kwalliya ma ashe sai mai kyamun jiki shi ka karba tauraruwa so su kalla kawai ki ta yanga tunda sabo yana sabo shi kai ruwa dan mugunta wanda ke karya doka shi za a doka mai rabo mai rasawa yan yara ku bar shafa toka ki murmushi banda saki da kike biuti kar ku dinga mamakin na ya bara mato yar fulani na kira rahama sadau aikin ki na kyau international online local champion na kira yau mai sai mun kwatance masu kishi ka kushe kwanga superstar ta kai yankin ku har isha take kirawa rahama juya sun so su koya ko da leshi a tamba ko sare a baya kina kyau rahama rausa ya rahama juya saya rahama taka zo rahama sadau tauraruwa rahama sadau na kira rahama sadau zo rahama sadau kai mu a kin fice da zaman baki ruwa sun kira mu ji sai kika amsa yarfara na ga dawi su ta ci a doga kwalliya na ji sunan ki an saka lamba ta daya kun ji kidin da mata suke so har wani ja da baya suke yi fullu bi fullu bondo kuwa su kidan Allah so shi kar ki mance zabanki kyalamai tura barki shi mutum ba a burge shi kawai sarkake zuciyanki rahama gaishe ki kyauta tunda ba ki mugunta waiwaye ne a dan tafiya in kin ji to rahama waiga shakuwa sanya sawo mai na mance tunamu sai da hannu a jefe payment ko sun fada kin ji oho dariya ba ku laifi murmushi kin ga zaifi in akwai yan kananan yara rahama dan Allah dauki santa lazar ci kushe santuwa ne a karshe ramuwa babu laifi in so ne dan Allah ya fi